بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. شرح السنة الإمام المزني إسماعيل بن يحيى المزني wanda Rasulullahi Ramazan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 264 Allah ya gafarta masa. Muzani an haife shi 175 shekarar da Al-Layth ibn Sa'ad ne Rasul rahimahullah ya rasu a 266 shekarar da Abu Zur At-Tirmidhi ya rasu Allah ya gafarta masa, wanda Imam Adh-Dhahabi yake wataki da Al-Imam Al-Allama Faqihul Milla Alam Az-Zuhadi. Wannan kuma shine darasin mu na darasin da shidda kenan insha Allah a cikin jerin darussan da muke gabatarwa daga wannan cibiya ta Darul Qira'ati As-Salafiyya Katsina. Darasin da ya gabata mun tattauna akan gaba ta tara, inda yake cewa wal khalqu mayitu nabi ajalihim inda nafadi arzaqihim wa inqida'i atharihim, inda yayi mana magana akan al ajal, yake cewa su halittu matattu ne da ajalinsu, idan ajali ya zo dole a tafi, idan suka kammala suka karar da arzikinsu dukkanin wani abu nasu ya yanke, to daga nan kuma shikenan sai a koma ga Allah, kowa sai ya mutu. Shine kullu nafsin dha'iqatul maut idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna, dan haka dukkanin wanda yake a makhluk ne, to akwai ajali wanda aka gindaya masa, wanda da wannan ajali yayi dole ya koma zuwa ga Allah, da haka dukkanin halittu za su mutu su koma ga Allah. Summa ruddu ila Allahi mawlahumul haqq, za a mutu za a koma ga Allah domin hisabi da kuma sakamako. Sai malamin yace summa hum, sannan kuma su hum ay al khalq, sannan kuma su halittu ba'da dhaqati fil quburi musa'alun, bayan abdaghda. Me yake cewa abdaghda? Shine bayan matsa da za a yi musu fil quburi, a cikin kabari, wato ta damkace fil quburi a cikin kabari. To bayan an musu wannan abdaghda fil quburi, malamin ya ce musa'aluna, sannan za a tambaye su a cikin kabari. Wa hayatuna fil qabri ba'da mamatina haqqan wa yas'aluna bihi al-malakan, kamar da qahda ne yake fada a cikin duniya. Thumma hum ba'da dhaqda, bayan wannan matsa a duk lokacin da aka sa dan adam a cikin kabari, to akwai wannan damka, akwai wannan matsi da za a yi mishi a cikin kabari, sannan kuma sai a tambaye shi, wanda kowa da kowa ne, da mai imani da mara imani. Sai dai shi mai imani za a yi mishi wannan dhaqda ne kai lokacin farko, daga nan kuma shikenan sai a wasa mishi kabarin shi. Amma shi mara imani shi kuma cikin bala'i da musiba Allah ya tsare mu, mumini kuma dan lokaci ne kawai. Wannan addaqda ita ce iltiqa'u janibai al-qabr, ita ce wannan addaqda din iltiqa na janibai al-qabr, ala jasadi, ala jasadi kenan al-mayyit, shine kuma sannan layin juminha ahad, babu wanda zai kubuta la yujmin ahad, daga ita wannan abdaqda, ita wannan matsa, kowa da kowa ne, la yujmin ahad. Salihun kana am talih, mutumin kirki ne ko mutumin banza, aksaka cikin kabari zaka samu wannan wannan matsa da ake magana akai. Thumma hum ba'da dhaqdati fil quburi musa'aluna, shine zaka samu hadisi akai inna lil qabri dhaqdatun law kana ahadun najiyan minha to naja minha. Sa'ad ibn Mu'adh, hadithan Aisha, inna lil qabri dhaqdatan, lalle qabri yana da wannan matsa. Law kana ahadun najiyan, da ko wanda zai kubuta daga wannan damka minha, daga gareta, to na jami'a Sa'ad ibn Mu'adh, to da Sa'ad ibn Mu'adh ya kuta daga wannan. wannan hadisi Imam Ahmad ya fidda shi haka al-Iraqi a cikin takhrijin da yawa al-Ihya yace isnaduhu jayyid haka al-Imam adh-Dhahabi yana cewa isnaduhu qawi haka Sheikh al-Albani a cikin as-Sahiha yana cewa wa jumlatul qawli anna al-haditha bi majmu'i turqihi wa shawahidihi sahihun bila rayb hadithin wato da tattaro hanyoyin shi da kuma shawahid da hadithin gare shi malan yace ingantacce ne babu shakka akan wannan da haka babu shakka akan ingancin hadithin inna lil qabri dhaqda law kana ahadun najiyan minha naja minha ko kuma wata riwaya inda yazo la naja minha sa'ad ibnu mu'ad duk wannan kenan game da ita abdhaqda sai malan yace an-nushur wal hisab tashi da za a yi da kuma yin hisabi gabata 11 malan yace wa ba'dal bila manshuruna wa yawmal qiyamati ila rabbihim mahshuruna waladal ardi alayhi muhasabuna bi hadrati almawazini wa nashri suhfi ad-dawawini ahsahu Allahu wa nasuhu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin law kana ghayru Allahi azza wa jalla al-hakima بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير مالنجتي وبعد البلا تبامتن يا لالتي أنسى شكبري يا رتجي يا هزما أبن ديزما manshurun sannan mutane za a tayar da su mulka fafihi ukhra fa idahum qiyamun yanzur kaza ka har tsoron su wa ba'dal bila manshurun su bayanan Allah kuma zai tayar da mutane akwai annushur wa yawmal qiyamati ran tashin alqiyama mahshurun ila rabbi za a tawo su ga ubangijin su za a tsaya gaban Allah domin hisabi waladal ardi sannan kuma za al-ard za a bijiro da ayyuka da bayi to lokaci kaza da kaza ka aikata kaza lokaci kaza da kaza ka aikata kaza sannan muhasabuna sannan za a yi wa bayi hisabi za a yi wa al-khalq hisabi hisabi kuma na gaskiya wanda babu zalunci a cikin shi wanda babu ƙarya za a buddiki aikin da mutum ya aikata a yi mai hisabi gurgurdan wannan aikin da ya aikata da haka zai al-ard bijiro da wannan ayyukan na bayi ga Allah bayan nan za a yi musu hisabi akan wannan ayyuka da suka aikata bi hadratil mawazin za a kawo ma'aunai kuma amma man faqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusuhum to da haka wadanda ma'aunin su faqulat suka yi nauyi wannan fa ulaika humul muflihuna sunan da suke masu rabauta wanda kuma ma'aunin yayi kasa to nan khasiru anfusuhum Allah ya tsare mu daga cikin su da haka wa nadau mawazinal qist liyumil qiyamati fala tuzlam nafsun shay'a za a tsayar da ma'auni na kiyama ma'auni na adalci da za a auna ayyukan bayi a yi musu hisabi wa nashru suhfid dawawin sannan kuma za a bada takaddu inda suke da suka yi rekodin na ayyukan bayi shine wa kullu insani kenan alzamna ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura shine wannan nashru sufi dawamin za a ba kowa littafin sa idan ya zama kuma littafin za ka boye ma kowa sakamako ba ba kamar sakamako bane na jam kuna waye da zaka ji ka fidda bai ki ba ka boye wannan abin da yake manshur abin da kowa zai gani fa yaqulu ha'u muqra'u kitabiya ko kuma ya laitani lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya halaka anni sultaniya to duka dai wannan za a karbi wannan ayyuka a ce ikra kitabuk karanta kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba to kun kai hisabi ma da kanka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba malingaci ahsahu Allahu, Allah ya kiyaye wannan abin, wannan ayyukan da aka aikata dukkanin abin da aka yi, to ahsahu Allahu, Allah ya kiyaye, amma su bai wani su bu su kuma san manta, amma wal amma Allah baya manta komai, Allah baya mantawa, Allah duk abin da aka yi ya kiyaye, musajjal ne an daukar kudin nan kuma za a fitar maka da shi, za a baka, akwai al'ard, akwai alhisab, akwai ma'auni na lahira, sannan kuma za a baka wannan abin a ce gadan karanta, kafa bi nafsika liyawma alayka hasiba, domin me ahsahu Allah, Allah ya kiddige wannan abin, ya san shi, ya kiyaye shi, bai su ne wani so su ne suka manta, malam ya ce fi yawmi a wani ne kana miqdaruhu, miqdarin wannan yini to 50 alf sana, 50 alf sana shekara 50, law kana ghayru Allahi azza wa jalla al hakima bain khalqihi, da a ce wannan Allah ne zai ci zai amshi shine al hakim, shi zai hukunci, to da zai kai kenan shekaru na 50, 50 alf sana, law kana ghayru Allahi azza wa jalla al hakima, da a ce wannan Allah ne zama alhakim baina khalqi, tsakanin halittan Allah, lakinnahu Allahu, sai dai shi Allah ilil hukma, shine zai jibinci wannan hukunci, Allah da kanshi zai yi hukunci, bainahum tsakanin bayi zai wannan hukuncin, kuma bi adlihi, da adalcin sa, bi miqdaril qa'ilati fid dunya, kamar adadin gurgurdan qa'ila ne, shine sa'a guda lokacin tsakanin azhar da asar, da lokacin baccin rana, ce to da miqdarin wannan dan lokaci kankani Allah zai hukunci, bi miqdaril qa'ilati fid dunya, cikin sa'a guda dan lokaci kankani Allah zai hukunci, to wannan dai kenan daga cikin zantukan malamai a tafsirin ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, wa in kana ga tafsirin wannan aya akwai zantuka da malamai suka yi, la'allamatu ash-shawkani wanda rasu 1250 yana cewa a cikin fatul qadir, tafsirin sa ya kawo daga cikin zantukan, to sai ya kawo daga cikin zantukan da malamai suka yi a tafsirin wannan aya shine fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, ya'ani anna miqdar al-amri fihi law tawallahu ghayru Allahi subhanahu, yace gurgurdan miqdar lokaci na al'amarin na hukuncin, da a ce wurin Allah zai karba wannan aikin, to 50 alf sana, to mu ga ya ce fata shekaru 50, wa huwa subhanahu yafaragu minhu fi sa'a, amma shi Allah zai gama komai da komai fi sa'a, duk da haka shi almuzani sai ya dauki wannan zanci, sai dauki wannan zanci da yace law kana ghayru Allahi azza wa jalla al hakima baina khalqihi, sai dauki wannan, to da haka an samu wannan zanci in ta dauke zakatada da al kalbi da Muhammad ibn Ka'ab, su sannan kuma akwai wani zanci da ake da ya kawo, yace kila inna muddata mawqifil ibad, kun ga mawqif da za a samu na su bayi, mawqif al-ibad lihisab, shine hiya hadha al-miqdar, shine wannan adadin, thumma yastaqirru ba'da dhalika ahlu al-jannati fil janna wa ahlu an-nar fil nar, sannan yan al-janna si al-janna, yan wuta si wuta, amma al-imam al-qurtubi wannan rusul 671 a cikin tafsirin sa shi ma ya kawo wannan zantuka, inda yake cewa kila al-muradu yawm al-qiyama, abinda yake nufi shine tashin al-qiyama, ay miqdaril hukm fihi, ay gurgudan hukunci a wannan yini, law tawallahu makhluq, da a ce wani abokin halitta zai karbi wannan, to 50 alf sana, shekara 50 ne, to amma ibn Abbas ya ce wa huwa yawm al-qiyama, maganar wannan 50 alf sana yace yawm al-qiyamati ja'alahu Allahu al-kafirina miqdar 50 thumma yadkhuluna an-nara al-istiqra, to shi abin da ya fada wanda sun shiga kafirai miqdarin 50 alf sana din kenan, sannan za su shiga wuta dan su dawoma a cikin wuta. To al-Qurtubi yace wa hadal qawlu ahsan insha Allah, ina ganin wannan zancen na cewar ja'alahu Allahu al-kafirina miqdar 50,000 sana thumma yadkhuluna an-nara listiqra, to wannan shine cewa hadal qawlu ahsan ma ahsanu ma qila fil ayati insha Allah, shine kaulin da ya zaba kuma ya kawo wasu dalilai da suke goya wa shi ra'ayin baya akai. To amma kuma shi al-Muzani ya zaba cewar wannan zancen da kamar da shaukani ambata, kuma shi ma al-Qurtubi din ya ambata ka koma ga tafsirin sa. Malin yace lakinnahu Allahu yali al-hukma, sai dai Allah shi zai jibinci wannan hukunci bi adlihi bi miqdaril qa'ilati fid dunya. Allah wa huwa asra'ul hasibin, Allah shine mafi sauri na masu hukunci na masu hisabi. Za ka ga yanzu a kotu sai a ce ga shari'a dai wasun tarfa a ce lokaci yayi, a ce an yi postponing na shari'a kaza sai sha kaza ga watan kaza, dan ba lokaci, lokaci riga ya kure wata shari'a amma ba a gama ta. Wato kuma wasu lauyoyin za su yi ƙarya su kare rashin gaskiya, wato kuma tunda baka da shi baka da kuɗi sai a zalunce ka, wato kuma ai ta wana ka, ai ta jin lokaci, ai ta jin lokaci, wasu kuma su haɗu a samu tazaho abin ya gagara. To wannan duka saboda me? Makhluk ne. To amma Allah shi shine asra'ul hasibina, eh shi Allah asra ne na hasibin, da haka aka samu kamar al-Hakim ma ruwaito ta hanyar Suwaid ibn Nasr daga Abu Huraira ko kana yawmul qiyamati ka qaddiri ma baina zuhur wal asr. Hakim cewa wannan hadisi ne sahihin isnadi sharh shaykhain da Suwaid ibn Nasr bada'ahu, kamar yanda Allah ya fara da halitta, kamar da Allah ya kagi bayi min shaqawatin daga shaqawa wa sa'ara da sa'ada, jin dadi ko rashin sa yauma irin a wannan lokaci ya udun za su kuma zuwa ga Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, to kamar da Allah ya fara kama khalaqnakum awwala marra kina, kuma da Allah ya fara ya halitta mutane min shaqawatin wa sa'ada rabu ko rashin rabu, to yawma idin dai ya uduna dai za dai su dai dawo zuwa ga Allah, za su dawo zuwa ga Allah. Faraqusanna alaihim, ki zama ba su labari bi ilmin da ilimi, kuma ya cewa ma kunna ghaibi, muna nan, da haka zama ba su labarin duk abin da suka aikata da ilimi, kuma ya cewa manta ba. Kuma Allah ya ce fa murdu ila Allahi maulahumul haqq, za a mayar da su ga Allah maulahumul haqq, yace mi ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin, wato marina narke maka da ayoyi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, usna al janna usna cikin kishiyar ta as sa'ir, Allah ya tsare mu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, wa kadalika uhayna ilayka qur'anan arabiyyan tundira ummul qura wa man hawlahu wa tundira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. So wannan kenan zamu tsaya nan, sai da sinin gaba sun tashi al jannatu wan nar insha Allah, sai da sinin bakwai. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.